bari zai so ki zina manya ni kimtuko ko an ki koda an so furtun mu ba zai samu larura ba idan mu san kanma ba gwar maza ba sarani ko an ki koda an so furtun ka ba zai samu asara ba
yi shiki ki jaba wa dan sarkin da ba abuci ba ye Yeah.